Sarmada, Sarmada, ya masoi Sarmada, 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 ni da kai har abada barbewa, kauna in ta yi dadewa, mutuwa ce kirabawa, alkawar na yi rikewa, ni da kai babu rabewa, alkawar ya masoi karike na rike, kar ka dauka da wasa ka sake na rike, karike alkawari mima na rikewa, mu rike babu sakewa, alkawar mai yi rikewa, duk ya kar ka adewa, sahibi na yi rikewa, sarmada ya masoya sarmada, sarmada, sarmada ni nake har abada barabe. In kauna ta yi dadewa mutuwa ce kirabawa alkawar na yi rikewa ni dake babu rabewa alkawar amana ne ki sani na sani tumana in kanana ki sani na sani na rike alkawari ba zan ki cikawa kauna ta yi dadewa mutuwa ce kirabawa alkawar na yi rikewa ni dake babu rabewa sarmada ya masoyi sarmada 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 ni dake har abada barbewa kauna in ta yi dadewa mutuwa ce kirabawa alkawar na yi rikewa ni dake babu rabewa fata na dake mai aure zama mu da kai zan daure daure in mukai aure za mu zamo morewa lafiya zan zaunawa a gida babu fitowa in na zamto tarewa ni da kai mui horewa sarmada ya masoya sarmada 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 ni dake har abada barbewa in kauna ta yi dade mutuwa ce kirabawa alkawar na yi rikewa ni dake babu rabewa.